Broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis, 3 ga watan Oktoba shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hauwa da kanun labarai.
To Murtala, jami'an lafiya a Lebanon ne suka ce wani hari da Isra'ila ta kai ta sama ya halaka akalla mutane 6 ya kuma raunata wasu 7. Yan kasar India na bayyana shaukin su game da hada asali da yar takarar shugabancin Amurka Kamala Harris. Shugaba Silva King na Sudan ta Kudu ya kori shugaban hukumar leken asirin kasar.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa faduwar darajar kudin naira na ci gaba da kawo tarnaki ga ci gaban tattalin arzikin Najeriya, duk da matakan da babban bankin kasar ya ce yana dauka.
A mai da hankali ga harkar noma da kiwo. Da shi wannan arzikin namu na kasa petroling an saida shi aka bi ka'ida, ba a bar mutane su kai banna ba, mutane za su gani sauyi.
To a jamhuriyar Niger kuma babban bankin duniya ya yi hasashen yiwuwar tattalin arzikin kasar ya ƙara bunƙasa a shekarar nan ta 2024 bayan ɗage takunkumin ECOWAS. To amma fa kafin nan ya ce sai an ɗauki mataki. Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana. To amma sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Alhamis, jami'an lafiya a Lebanon suka ce wani hari da Isra'ila ta kai ta sama ya fada kan wani gini a Beirut da ya yi sanadiyar kisan akalla mutane 6 ya kuma raunata wasu 7. Sojojin Isra'ila sun bayyana cewa suna gudanar da ayyukan soji ne da ke kaikaitar Beirut a ci gaba da gurin kaiwa ga kungiyar mayakan Hezbollah. Mai kula da al'amura na musamman na Majalisar Dinkin Duniya a Lebanon, Janine Hennis Plutcher, ta faɗa a kafar sadarwar zamani ta X cewa sai dai a kirga yawan hare-haren da ke girgiza birnin, ba wani gargaɗi ba ƙarar jiniya, ba a sanin abin da zai faru a gaba. Zama ne na rashin sanin tabbas, zama ne na zulumi da tsoro. A ranar Alhamis ɗin nan, sojojin Isra'ila suka ce harin da suka kai ta sama ya kaikaci wuraren mayaƙa 200 a Lebanon, da ya haɗa da wani gini a Bin Jebel a kudancin Lebanon da Hezbollah ke aje makamanta a ciki. Isra'ila ta ce wannan harin ya kashe mayaƙa 15. Takarar mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris a zaben shugaban ƙasa da ke tafe ya haifar da martani mabambanta a Indiya, yayin da wasu na murnar kasancewar ta mai tsatso da ƙasar ta Indiya, wasu na yi mata kallon wanda basu sani sosai ba, da dama kuma na kallanta abin alfahari a matsayin ta na yar asalin ƙasar da ta samu ɗaukaka a waje, ba ma ƙasar Amurka ba kawai. Tun daga tsatson ƙauyen da ta fito na kudancin Indiya zuwa babban birnin ƙasar New Delhi, takarar ta Kamala Harris na neman shugabancin Amurka ya kasance abin shauki ga mutane da dama a Indiya. Mahaifiyar Kamala Harris ɗin dai ta kasance yar asalin ƙasar Indiya, yayin da mahaifinta ya fito daga ƙasar Jamaika. Nandita Soni ɗaya ce daga cikin mazauna birnin New Delhi da ta bayyana cewa tabbas abin alfahari ne a gare su, farko kasancewarta na mace, sannan daga tsatson Indiya. Ta ce hakan abin jin daɗi ne matuƙa. Harris dai ba ita kaɗai ce ke da asali da ƙasar Indiya ba da ke da alaƙa da takarar shugabancin Amurka, domin kuwa mai ɗakin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican Usha Vance ita ma yar asalin ƙasar Indiya ce. Shugaba Salva Kiir na Sudan ta Kudu ya kori shugaban hukumar leken asirin kasar mafi daɗewa a kan kujera, inda maye gurbin shi da wani na hannun damansa a ƙarƙashin wata dokar shugaban ƙasa. Korar Akol Kurkuk, wanda ya shugabanci hukumar tsaron cikin gida mai cike da tece-kuce da ke ƙarƙashin babbar hukumar tsaro ta ƙasar NSS tun bayan lokacin da ƙasar ta karɓi 'yancinta daga Sudan a shekarar 2011, ta zo ne makonni bayan da gwamnatin riƙon ƙwarya ƙasar ta sake sanar da ɗage gudanar da zaɓe. A watan jiya ne ofishin shugaba Kiir ya sanar da ƙara tsawon wa'adin gwamnatin riƙon ƙwaryar da shekaru 2, tare da ɗage gudanar da zaɓe a karo na biyu bayan jinkirin da aka samu a shekarar 2022. biyu, lamarin da ya janyo suka daga Amurka da sauran waɗanda suka rika taka rawa wajen samar da zaman lafiyar ƙasar. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
To an jima kaɗan, Hauwa za ta sake kowa da cigaban labaran duniya. To amma kafin nan, kuɗin Najeriya na naira na cigaba da shan kashi a hannun sauran kuɗaɗen ƙasashen waje, musamman dalar Amurka, duk kuwa da matakan da babban bankin ƙasar ya ce yana ɗauka wajen ɗaukaka darajar ta naira. Ko da yake dai farashin canjin na naira kan yi sama ya yi ƙasa ƴan kwanakin nan, masana na ganin cewa faɗuwar darajar kuɗin na cigaba da shafar tattalin arzikin ƴan ƙasar. Daga Lagos ga rahoton wakilinmu Babangida Jibril.
Kawo yanzu dai dadda kokarin da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta ce ta fara ɗauka na sayan man fetur daga kamfanin Dangote da takardar kuɗin naira maimakon dalar Amurka da ta tun farko aka dogara da shi, wanda kuma hakan gwamnati ke fatan zai taimaka wajen ƙara darajar naira. Har yanzu za a iya cewa da sauran rana a kaba, domin kuwa har yanzu takardar kuɗin naira na ci gaba da faduwa idan aka kwatanta ta da darajar takardar kuɗin dalar Amurka, inda aka wayi gari ana sayar dalar Amurka akan naira 1,650 zuwa 70 a wasu kasuwanni na canjin musayar kudaden kasashen waje masu zaman kansu da ake kira yan canji ko biro de change a turance. Kamar da daya daga cikin masu hada-hada kudaden kasashen wajen ya shaida mani,
Santara Bank da kanta tana sayar da wannan kuɗi naira 1,590. To kaga ba laifin ainihin masu hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen waje bane.
To sai dai kuma bisa ga dukkan alamu, matsalar nemo wa takardar kuɗin naira daraja ba shi kadai ne matsalolin da ke fuskantar fannin tattalin arziki ko kuma musayar kuɗaɗen ƙasashen waje da takardar naira ba, domin kuwa ƴan canjin na zargin gwamnati da gazawa ko kuma ɗaukan wasu matakai da ke neman karya waɗanda aka san tun farko ke gudanar da hada-hadar musayar kudaden kasashen wajen na ƴan canji. Kamar da Alhaji Ado Shaibu Dan Sudu, daya daga cikin masu hada-hadar canji a birnin Lagos, shaida mini.
Ganin da muke ana son a raba ainihin mutanen arewa ne da wani duk wani harka da ya shafi kudade musamman na kasashen waje. Ga ƴan safiya fadinan ga masai da kayan gona da sauran kayayyaki zuwa kayayyakin shafe-shafe provision da makamantansu, amma ba ayi magana akan su ba sai akan embroidery change.
To koya masana tattalin arziki ke ganin wannan kwangaba kwambaya da takardar kuɗin naira ke yi akan takardar kuɗin dalar Amurka da sauran kuɗaɗen ƙasashen ƙetare? Dr. Dauda Muhammad Kuntugura masanin tattalin arziki ne da sakajari a ƙasar.
Gwamnatin nan da ta ce za ta yi daidaito na kuɗin musaya shi ma ya karya darajar kuɗin ƙasan, saboda haka kaga dole wannan ya haifar da matsala a tattalin arziki, don saboda abubuwa sun hau, an samu hauhawan farashi na kayayyaki, sannan kuma wani abu kuma da ya ƙara tagayyar tattalin arzikin Najeriya akwai rashin tsaro a wuraren da ake noma musamman a arewa. Arewacin Najeriya akwai harkokin Boko Haram da kuma waɗannan masu sata mutane da kuɗin fansa sun hana a yi noma, kaga kuɗin abinci shi ma ya hauhawa. To duk waɗannan sun ma tattalin arzikin Najeriya ta nakiya.
Su ma dai talakawa ba basa baya ba wajen furta albarkacin bakunansu game da matsalar da karewar darajar kuɗin naira ke haifarwa a harkoki na yau da kullum.
Dalar Amurka da na faɗa maka wajen naira 1,600 kuma fiye da haka, shi yasa muke shan wahala. Zaka kana da kuɗinka, misali a da kana da 50,000, a 50,000 ne zaka sai kayan masarufi yadda ka ga dama, zaka sai kayan abinci da sauransu, amma saboda yanzu dalar ta tashi 50,000 nan ba abin da za ta maka.
Kididdiga na baya-bayan nan dai daga CBN ya nuna cewa kuɗaɗen ƙasashen waje da Najeriya ta mallaka ya kai na dalar Amurka biliyan 33. Don haka karyewar da darajar naira ke yi akan takardar kuɗin dalar ba abu ne da zai taimakawa tattalin arzikin Najeriya ba. Babangida Jibril, muryar Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga Hauwa ta dawo da cigaban labaran duniya.
A ranar Alhamis ɗinnan ne sabon sakatare janar na kungiyar kawance ta NATO Mark Rutte ya ce kungiyar na sanar da cewa Ukraine na da buƙatar gaggawa a faɗin da take da mamayar Rasha, a lokacin da ya ziyarci Kyiv domin tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Rutte ya shaida wa manema labarai cewa abu ne mai mahimmanci gare shi na yaje Ukraine a irin wannan lokaci, domin fayyacewa a fili ga kowa da al'ummar ƙasar ta Ukraine da ma duk wani mai kallo cewa NATO na tare da Ukraine. Rute ya kara da cewa shi da Zelensky sun tattauna bangarorin da Ukraine ke da bukatar karin tallafi da hanyoyin da NATO da kawayenta za su yi aiki tare domin cimma waɗannan bukatu. A ƙarshe ya ce NATO na tare da Ukraine domin tsaron bangarorin biyu. Zelensky ya ce ya tattauna jadawalin nasarorin shi tare da jaddada kira ga kawayen na Ukraine da ke samar da makamai da salamin ce a yi amfani da waɗannan makamai wajen zurfafa kai hari cikin Rasha. Mai yiwuwa ɗan takarar shugaban ƙasar Mozambique a zaben da za a gudanar a wannan watan da ke da yakinin lashe zaben ya ci gaba da dogaro kan sojojin ƙasar da kuɗaɗe daga Turai wajen samar da tsaro ga manyan wuraren albarkatun iskar gas ɗin ƙasar a yanki mafi fama da tashe-tashen hankula, cewar wani mai sharhi. Tsohon malamin sakandare Daniel Chapo, mai shekaru 47 a duniya, ya riƙa gudanar da yakin zaben nasa ta yin amfani da kalmar cewa a koma bakin aiki da ake sa ran idan ya lashe zaben. Ya tafiyar da aikin ginin manyan ayyukan wuraren haƙar iskar gas da a halin yanzu aka dakatar da su sakamakon rashin tsaro a yankin Cabo Delgado. Domin samun nasarar hakan wajibi ne ya dogara kacokan akan dakarun ƙasar ta Rwanda da shugaba mai ci Philippe Nyanzi ya kawo a shekarar 2021 domin ƙarfafa dakarun cikin gida a fafutukar da suke yi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Babban bankin duniya ya yi hasashen cewa tayu tattalin arzikin kasar jamhuriyar Niger da yanzu haka ke murmurewa daga raɗaɗin takunkumin kungiyar ECOWAS ya bunƙasa daga kashi 2 zuwa kashi 5.7 cikin 100 a shekarar nan ta 2024 sakamakon kuɗaɗen shigar da ƙasar ke samu ta hanyar fitar da ɗanyen mai da ci gaban aikin gona da kiwo. Sai dai bankin ya ayyana wasu matakan da ya ce ya kamata hukumomin ƙasar su ɗauka kafin ta iya samun wannan matsayi. Wakilinmu a Yamai Suleiman Mumuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Har izuwa jajibirin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ana kwatanta ci gaban tattalin arzikin Nijar da kashi 6.9 daga cikin 100. Har ma a wancan lokaci an yi hasashen yiwuwar ci gaban zai haura kashi 12 daga cikin 100 a shekarar 2024 ta dalilin kuɗaɗen da aka yi hasashen za su shigo ta hanyar ɗanyen man da ƙasar ke shirin fara fitarwa zuwa ƙetare a ƙarshen shekara. To amma rigingimin da suka biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli da takunkuman sai da yawo da IOMOA sun toshe hanyoyin shigar kuɗaɗe, lamarin da ya durƙusar da tattalin arzikin ƙasar zuwa kashi 2 daga cikin 100 a cewar wannan rahoto na Bankin Duniya. Shugaban ƙungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidifodi mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum.
Shi harka wannan takunkumi da aka samu Nijar, kowa ya ji a jikin shi. Mun san cewa duniya ce gaba ɗaya ta game kai ta samu Nijar wani takunkumi, kuma lokacin da ta takunkumin nan fanni duka in ka doka na rayuwa na yau da gobe an gani da an samu matsaloli bisa gare shi.
To amma akwai alamar al'amura za su daidaitu tare da hasashen yiwuwar samun ci gaban da zai kai kashi 5.7 daga cikin 100 a wannan shekara a dalilin canje takunkuman waɗannan ƙungiyoyi a watan Fabrairun da ya gabata. Yayin da ayyukan bututun man da ƙasar ta ƙaddamar ke da matuƙar tasiri a ci gaban da ake hasashen yiwuwar za a samu, kamar yadda fatara da talauci za su matuƙar ragu a wajen jama'a zuwa kashi 42.5 daga cikin 100 daga bana zuwa shekarar 2026. To koya ƙwararru ke kallon wannan hasashe na Bankin Duniya, Dr. Soli Abdullahi masanin tattalin arziki ne.
Man fetur nan da ya tashi daga ganga 20,000 zuwa ganga 110,000 ko da 20 har ya zamanto ana kwasa shi ana kai wa kasashen waje. Kuma aikin gona an samu abinci kwarai kenan shi da ne tattalin arziki ya karu, saboda bancin ita kanta ƙasa abin take kwasa mallaka kanta, to kuma tattalin arziki tana karuwa ta ƙarin tattalin arzikin kowane ɗan ƙasa a cikinta.
Bankin Duniya ya yi gargaɗin cewa wajibi ne a mai da hankali wajen bunƙasa ayyukan noma da kiwo, ƙarfafa sha'anin ilimi ta yadda za a samu wadatattu kuma ƙwararrun ma'aikata domin cimma abin da ake hange. Kasancewar man fetur da aka fi dogaro kansa wajen shigar da kaso mafi girma da kuɗaɗen da ƙasar ke samu abu ne da ke da iyaka, wanda kuma yawansa na iya fara ja da baya daga shekarar 2030 muddin ba a gano wasu sabbin rijiyoyi ba, a cewar wani rahoto.
Shi Bankin Duniya in kaji sun yi magana ba akan banza suka yi ta ba, alhamdulillah, a mai da hankali ga harkar noma da kiwo da shi wannan arzikin namu na kasa petroleum in an saida shi aka bi ka'ida ba a bar mutane su kai banna ba mutane za su ganin sauyi.
Bankin ya ce ci gaban da ake hasashen za a samu abu ne da ya danganta da yadda za a tunkari matsalolin tsaro da illolin canjin yanayi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Kungiya mai zaman kanta da ta hada da dukkan masu ruwa da tsaki a fadin duniya ta Global Alliance for Rabies Control ta fara wayar da kan jama'a a ranar 28 ga watan Satumba kan cutar rabies, inda daga bisani hukumar lafiya ta duniya ta amince da ranar ta kowace shekara a matsayin ranar wayarwa da kuma fadakar da jama'a kan cutar rabies a fadin duniya da kuma karfafa mahimmancin yin rigakafin cutar da ake iya dauka daga dabbobi. A dan haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna game da cutar kuma jin yadda aka gudanar da bikin ranar na wannan shekarar. Amma kafin mu tsunduma cikin shirin, Dr. Isa Adamu Mavu, Medical Director ne a asibitin Atlantic dake karamar hukumar Karo a Abuja kuma kwararre ne a fannin cututtuka masu yaduwa, yayi kuma karin bayani game da cutar ta rabies, alamominta da kuma tsawon lokacin da cutar take dauka kafin ta bayyana da ma yadda za a kula da wanda ya kamu da cutar. Likita gare ka.
Rabies cuta ce da take yaduwa ga mutane daga miyawu na dabbobi da suka kamu da wannan cuta. Cuta ce kamar da muka sani a yawanci arewacin Najeriya ana yawan kiransa da cuta mai haddasa haukan kare. To kuma haka abin yake saboda yana daga cikin cutuka da muke kiran su zoonotic diseases, wato cutuka da suke yaduwa tsakanin mutane da kuma dabbobi a kai tsaye lokaci guda. Cuta ce da alamominta sun hada da ciwon gabobi da ciwon zazzabi da ciwon kai da ciwon jiki da dai ganin jiri da sauransu, wani lokaci har da ma abin da ya shafi amai da rashin yankewan ayyuka na sassan jiki da sauransu, hatta da gigicewa da kuma maucewa. Cuta ce da lalle abin da ya shafi da cizo ko ya kushi na dabbobi da suka kamu da wannan cuta bai wuce adadi na 'yan kwanaki, misali 'yan kwanaki kaɗan ko zuwa hudu ko abin da ya fi haka zuwa sarutuka da sauransu, sai ka ga cuta ta zamanto yadda ko ina jiki ya zamanto an samu domin jiki da zafin jiki da hadi abubuwa da suka canza da dama, ka ga jiki ya canza launi da yanayin tsarin ayyuka da sauransu. To wannan yana kai ga aje asibiti, kaga daga baya kai sai mun sha ganin wannan kawo mutum bai ma iya ce komai saboda bai ma san inda yake ba, kama daga abin da ya shafi dimaucewa ko kai ga tabin kwakwalwa da sauran abin da yayi kama da haka. To lalle abin da ake na farko shine a tabbatar da wayannan alamomi da suka bayyana a jikin shi mai wannan matsala na wannan cuta na rabies. To shine za a tabbatar da kai sai abin da ya fi yawa na gumin jiki ko zafin jiki da dimaucewa da kuma abubuwan da suka bayyana na alamomi su ake yawan samu a ga cewa an magance su. Idan kuma wurin da aka samu cizon wayannan dabbobi da suka haddasa wannan cuta, kama daga dabbobin gida ne ko karnuka ko wasu abubuwa, to akan tarar da wurin ya yake. Idan ba ya wuce wannan ya kushi ko abu ne wanda jini ke fitowa na rauni sosai, to shi ma kamata dole sai an tabbatar da jini na fitowa, a tabbatar da an tsare jini da abun da ya kama da haka, saboda kar ya kai wasu gabobi da yake kaiwa da karshe har ma a kai ga rasa rayuwar wannan da ya samu wannan matsala ko abin da ya shafi haka. To abin da yake faruwa shine duk lokacin da aka samu irin wannan cizo har ya kai ga miyawun wannan dabba da ta ciji mutum ya kai ga har ya shiga cikin jiki sosai, to yakan kai ga kwakwalwa, kuma nan idan ya kai ga har ya kai ga tabin ya shafi abin da ya shafi kwakwalwa yana iya samun alaka da tabin hankali ko dimaucewa ko dai tabbatar da yana wasu halaye na abin da ya shafi kamar hauka ko kuma rashin samun hankali a jikinsa. Da zaran ya kai ga irin wannan galibi shi ake kira bayan ya samu kwakwalwa abin ya kai ga kwakwalwa yakan produce abin da ke kiransa acute inflammation of the brain wato kumburewa da kuma canza wani launi na kwakwalwa abinda zai kai ga da karshe shine ke haddasa irin wannan immadi maucewa haukacewa a takaice kuma daga karshe har ya kai ga wasu illoli su riga sun shigo kuma halasha kansu yana da wahala har ka kai ga har abin ya kai ga halawani gaba ana iya tun yana iya rasa rayuwarsa.
To likita muna godiya da waɗannan bayanai masu ilmantarwa game da faɗakarwa game da cutar rabies. Dr. Miraka Talla da ke aiki a ma'aikatar bunƙasa harkar noma da tsaron abinci a kuma sashen kula da dabbobi da maganin ƙwari ta yi mana bayani kan abubuwan da suka fi mai da hankali a irin wannan rana.
Watan abinda muka fi yi shi ne faɗakarwa. Mu faɗakar da mutane cewa wannan cuta ba yanda ake ganin shi ba ne. Yana da matuƙan hatsari, yana kashewa idan ba a tuntuɓe shi yanda ya kamata ba. In kare ya ciji mutum, idan ba a ɗauki matakin da ya kamata ba, to yana kai ga hallaka. Amma in an ɗauki matakin kuma sai ki ga mutum ya rayu. To duk mutuwa da ya faru wai dan cizon kare mutuwa ne kamar wanda aka bari ya galabaita is a wasted life wai kamar rayuwa ne wanda aka ɓannata dan akwai matakai da za a iya ɗauka a kare wannan rayuwa amma gashi an bar shi a sarwanta.
Kamar me da me kuke faɗa wa mutane?
Wato muna gaya mutane dan mutane mun duba mun ga cewa mutane ba su san ma abin yi ba idan karen ya cije su. Akwai abubuwa mataki da ya ɗauka ya kamata ka ɗauka da nan ya cije ka kaman ka sa ruwa da sabulu ruwa wanda yake gudawa kama bakin famfo ka wanke wurin nan sosai ruwa mai gudana zaka zuba a wurin ka wanke da sabulu shine abin da ake so na daya ma ayi tukunna aje wurin likita amma mafi yawan mutane ba su san haka ba kuma abin da yasa muke ake wanke wannan wurin shine wannan ƙwayan cuta na rabies wannan virus din idan ka wanke kana rage shi in ka rage shi kuma zai ce kaɗan ne yake shiga mutum wanda ba wata kila tunda ka rage sosai wata kila wanda zai shiga ba zai maka lahani ba.
Ta yaya masu ajiye karnuka a gida dan gadi da sauransu kuna akwai wani faɗakarwa da kuke musu su ma?
Sai muna musu faɗakarwan aiwa wannan kare rigakafi idan aka wannan karen akwai rigakafi da ake bayarwa kowane shekara in aka bayar wannan rigakafin karen nan sai kiga ba zai samu wannan cutan ba koda wani wasu karnuka ko dabbobin jeji sun cije shi kuma suna da wannan dan yana da wannan rigakafin sai kiga bai wannan ba to shine abin da muke faɗakarwa kowane shekara a kai karnuka asibitin dabbobi a basu anti-rabies vaccine kuma ko WHO ta ce idan aka yi wannan aka samu kaman kashi 70 na karnukan kaman ƙasa haka aka samu aka basu wannan rigakafin ma shekara 3 ba yankewa to za a san cewa an ci karfin wannan cuta haka ne to rashin sanin abin yi din ne in ba haka wannan tsohon cuta ne wanda in kika duba yare kala-kala suna da masu sunan shi dan sun san shi amma dan rashin sanin abin yi kaman a yi rigakafi kaman in ya faru maza-maza a wanke wuri a je asibiti kuma a je ma'aikatar lafiya a gaya musu duk wa'annan rashin sanin shi yasa ba har yanzu cutar nan yana nan yana andaban mu kuma yanzu gashi da WHO da FAO da Organization for Animal Health duka yanzu sun hada kai suna so a tabbata cewa wannan cutan bai kashe kowa ba bai kashe kowane dan adam ba in aka kai shekara 2030
a halin da ake ciki yanzu da wani mataki suka dauka su masu ruwa da tsaki dan cimma wannan burin cewa zuwa 2030 an kawar da cutar rabies a duniya baki daya
a duniya gaba daya kuma Nigeria ma kuma ta bi wannan sahun ne duka dan musamman fatakar yanzu mun yi abubuwa da yawa akwai wani national strategic plan da aka zauna duka da yan ma'aikatar lafiya da yan ma'aikatar muhalli da yan ma'aikatar gona duka da partners da sauran partners duk sun zauna an zauna ne daki-daki an wannan outlining abubuwan da ya kamata a yi gaba daya mu taru mai kafin lokacin nan so da za mu ci karfin wannan cuta.
Na'am, to daga ƙarshe wani kira zaki yi wa mutane musamman ma waɗanda suke kiwon irin wannan dabbobi da suke iya ɗaukan wannan cuta su kuma yaɗa ta?
Na'am, so abubuwan da zan gaya musu shine cutan nan ba wasa bane, cuta ne wanda kana iya kare ran wani, amma idan aka bar shi ba a dauki mataki ba mutum yana iya mutuwa. Dan haka dan kar a samu wannan harkar mutuwan ya kamata mataki kaman a je aiwa shi dabban rigakafi, kuma idan ya faru a wanke wuri a je asibiti, kuma a kai a je a gaya wa ma'aikatan dabbobi cewa abu kaman haka, likitocin dabbobi a je a sanar musu cewa abu kaman haka ya faru. To shine yanzu wannan fadakar wanda shi muke so mu fara da kowa ya sani, dan ba abun mutum ɗaya bane, duk dai kowa ya kamata a hada karfi da karfi gaba ɗaya mu ga cewa cutar nan ya bar ƙasar nan.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa da muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya.
To madalla a gaida Hawwa Umar. Yanzu kuma sai sakonnin da ku masu saurare kuke aika mana ta email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa, suka ce kalaman tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2023 Alhaji Atiku Abubakar, da cewa a mayar da shugabancin kasar na zango daya na shekara 6 maimakon na shekaru 4 sau 2 tabbas wani abin dubawa ne domin tabbatar da tsarin karba-karba. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, ya ce tabbas idan har tafiya ta ci gaba da tafiya a haka, to gaskiya akwai matsala domin dai talakawan kasarmu Najeriya fa suna ji a jikinsu sosai. Abin da ya rage musu yanzu kawai shine rai, amma babu lafiya, ba kuɗi, babu sukuni, kai babun yayi yawa fa. Allah ya kyauta. Daga Muhammadu Salihu Kauran na Mura a jihar Zamfara, ya ce kaddamar da hari ramuwar gayya da kasar Iran ta yi a kan kasar Isra'ila, hakan ya yi daidai. Kasancewar talakan wato takarar faɗan da kasar Isra'ila ke yi ya wuce wuri a yankin gabas ta tsakiya. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice mutala, a yau Alhamis jami'an lafiya a Lebanon suka ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya fada kan wani gini a Beirut da ya sanadiyar kisan akalla mutane 6 ya kuma raunata wasu 7. Sojojin Isra'ila sun bayyana cewa suna gudanar da ayyukan soji ne da ke kaikaitar Beirut a ci gaba da gurin kaiwa ga kungiyar mayakan Hezbollah. Takarar mataimakin shugaban kasa Amurka Kamala Harris a zaben shugaban kasa da ke tafe ya haifar da martani mabambanta a Indiya, yayin da wasu na murna kasancewarta mai tsatso da kasar ta Indiya, wasu na yi mata kallon wanda basu sani ba sosai, da dama kuma na kallonta abin alfahari a matsayinta na yar asalin kasar da ta samu ɗaukaka a waje ba ma kasar Amurka ba kawai. Tun daga tsatson ƙauyenta da ke kudancin Indiya zuwa babban birnin kasar New Delhi, takarar ta Kamala Harris na neman shugabancin Amurka ya kasance abin shauki ga mutane da dama a kasar ta Indiya. Shugaba Salva Kiir na Sudan ta Kudu ya kori shugaban kasar, wato shugaban hukumar leƙen asirin kasar mafi dadewa akan kujera, inda ya maye gurbinsa da wani na hannun daman shi ƙarƙashin wata dokar shugaban kasa. Korar Akol Kurkuk, wanda ya shugabanci hukumar tsaron cikin gida mai cike da cece-kuce da ke ƙarƙashin babbar hukumar tsaro ta kasar NSS tun bayan lokacin da kasar ta karɓi 'yancinta daga Sudan a shekarar 2011, ta zo ne makonni bayan da gwamnatin riƙon ƙwaryar kasar ta sake sanar da ɗage gudanar da zaɓe a kasar. A ranar Alhamis ɗinnan ne sabon sakataren janar na kungiyar ƙawance ta NATO Mark Rutte ya ce kungiyar na sanar da cewa Ukraine na da buƙatar gaggawa a faɗin da take yi da mamayar Russia, a lokacin da ya ziyarci Kyiv domin tattaunawa da shugaban Ukraine ɗin Volodymyr Zelensky.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu, sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wato ƙarfe 8 kenan agogon GMT, wato 8 da 8 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Letters Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu, ni Murtala Faruk Sanyin, na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam. Assalamu.